الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daga nan sace markazul fuad markazul fuad li tahfizil qur'anil karim bangaren iyaye mata ke dake tildin fulani community secondary school. Hande mi mu gabatar da tinatarwa domin fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, musamman akan ibadu cikin Ramadan. To yau muna 20 cif ga watan Sha'ban, ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da 8 ga watan 2 2026. Ibadu cikin Ramadan. To mu dan koma baya kadan daga wannan wata, ibadu cikin Sha'ban. Mu dan koma baya kadan al-ibadatu umuman. Mu sani Allah ya halice mu dan me? Yawanci wannan amsan ba ma ba da ita daidai. Dan me Allah ya halice mu? Aha. Dan me Allah ya halice ki? Yau dan mu bautata mai kamar rabin amsan kenan. Allah ya halicce mu dan mu kyautata wajen bauta. Yau ba bautan Allah yake so ba. Mu ji Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Feke dan Allah ya jarabta mu wane ne aikin shi yafi kyau. To Allah ya fi san mafi kyau, ba mai kyan yake so ba, mafi kyan. Na biyu, inna naga akwai suratul kafi a cikin a farko inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum. Kinji Allah yana san mafi kyau. To an je can cikin suratul kafi kamar aya na 30, Allah ya ce innal ladina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Allah baya tozartar da ladadin wanda ya kyautata ayyukan shi. To idan muka je suratul ahqaf a karkashin wasaina al-insana disambai, Allah ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, ahsan mafi kyan abin da suka aikata. In an je suratul Hud aya ta 5 ke, Allah mai girma da kansa ce wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah ya jarabta mu wane ne aikin shi yafi kyau. To kenan a cikin ibadu gaba daya Allah yana son me? Mu kyautata wajen ibadar gaba daya, ko a azumi ko ba azumi ba, amma kaman mun fi kyautatawa a cikin Ramadan. Ibadun namu sun fi yawa a cikin Ramadan. Amma yanzu koma yaushe ne ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum saboda ni la'allakum tattaqun, dan mu samu taqwa wallahi ta'ala. Ko yaushe Allah yana son bauta, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, mu bautata wa Allah kada mu hada shi da kowa wajen bauta. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, shi ma sai shi kadai zamu bautatawa. To bautan ko yaushe. To yanzu muka dawo cikin Sha'ban, akwai ibadu masu muhimmanci wanda sai da maka man shimfida ne zuwa Ramadan. Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma, sahabi dan sahabi, jikan sahabi yace qultu ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu fi sha'ban gani na da kai ya rasulullah naga kana yawaita azumi a sha'ban kana yawaita azumi a sha'ban to kin ga daga cikin ibadu a wannan watan akwai me akwai yawaita azumi yace zalika shahrun yakfulu an-nasu an wannan wata ne da mutane da dama suke rafkana duniya zo baina rajabin wa ramadan tsakanin rajab da ramadan rajab wata ne mai karfi ramadan ma yana da karfi sai shi wannan yazo a tsakiya wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin wata ne har yanzu da ake tafiya da ayyukan mu gurin rabbil alamin yace fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'id yana so a tafi da aikin shi gurin Allah yana mai azumi yana so a tafi da aikin shi gurin Allah yana mai azumi to kin ga daga cikin manyan manyan ibadu a wannan wata in dai kin saba kenan amma idan baki fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasafa sha'banu fala tasumu in dai wai ta tsawu'i zaki in har sha'ban ya kai rabi to shikenan ku dakata barin azumi sai rage miki in akwai ramuwa ne to kirama amma ba ramuwa ba wani ta tsawu'i kawai ba a yi amma kin saba bismillah ko da zuwa ƙarshen sha'ban ne ba believe Abu Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni kada ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu sai dai wanda ya saba don kin saba litinin alhamis alhamdulillah ci gaba yanzu muna gab da shiga da ramadan baina yadai ramadan gab da shiga ramadan yanzu an hana mu azumin 28 ko 29 ga watan mai sha'ban to sadan an hana mu azumin ranan shakka shine ranan 30 an ce ba a ga wata ba Ammar ibn Yasir kamar da Imam al-Bukhari rawaito ta'liqan Ibn Hajar yace wa wasalahu al-khamsa wa sahahu Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi Ammar yace man sama al-yawm alladhi yashakku fihi duk wanda ya azumci ranan da ake shakka shine ranan 30 ke in an ce ba a ga wata ba mu ce to shi ya fara to in mutun yayi haka faqad asa abul qasimi sallallahu alaihi wasallam mutun ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin san ce an ga wata in san ce in yi magana kan ibadu da suke cikin watan ramadan a to da man kafin ramadan din me muka fara kafin ramadan azumi a watan sha'ban kuma dukkan watanni Abu Hurairah yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin masoyi na manzon Allah ya mun wasiya da abubuwa uku an san su ai siyami thalathati ayamin min kulli shahr azumi uku kowane wata da raka'a biyu na sallan walaha sannan kuma da in yi witiri kafin in kwanta sun ga kowane wata azumi yana nan akwai azumi na sati akwai azumi na wata to yanzu watannin kuma akwai azumi na shekara yanzu kaman azumi ya wuce shawwal muna da azumi na sati litinin da alhamis ɗaya kenan muna da azumi na shekara shine 6 ayyami shawwal sannan kuma muna da azumi na wata kwana uku to yanzu mun hada gaba ɗaya zai ba mu azumi nawa kenan azumi nawa ya kamata in yi a shawwal nawa 6 ba ku gane lissafin ba akwai na sati litinin alhamis 8 kenan plus na uku 13 plus 3 8 plus 3 nawa kenan 11 so plus 6 17 hajiya azumi 17 ya kamata ki gama da yau mu muna yin guda nawa guda 6 alhamdulillah to akwai azumin muka da yawa yanzu wannan azumin na farilla ne in ramadan ya shiga me ya kamata mu yi to babban ibada a ramadana shine me azumi shine Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun aya ta farko kenan aya ta 183 ayyaman ma'dudat aya ta biyu kenan ita ce aya ta 184 sai shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda yake nan a raye cikin koshin lafiya to lalle azumi to amma wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan tafiya shikenan fa iddatun min ayyamin ukhar ya bar azumin zuwa wani lokaci yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sai ayata 4 wa idha sa'alaka ibadi anni zai zo mana fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun ayat ijaba a cikin ayoyin azumi sai kuma ayan karshe aya ta 187 yanzu ayoyin azumi an tambaye ki guda nawa guda 5 ne daga aya na nawa aya ta 183 sai da 4 da 5 da 6 da 7 an gane lissafin aya ta 183 sai 180 ya kare ke sai muhimman ibadu a cikin watan ramadana kana ina da kaman abu 12 to in kuma lokacin ya kai sai mu shiga sauran abubuwan da ya kamata mu tattaba ibada ta farko a ramadana azumi to kuma maqsudin azumi muji maqsudin azumi dan me Allah ya ce mi azumi Allah ya ba mu aya ta 183 da kuma aya ta 187 mana ayan farko da ayan karshe ke dan me zamu azumi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce mi la'allakum tattaqun dan mu samu taqwallah dan mu samu tsoron Allah to sai aka zo aka rufe ayoyin azumi shi ma da taqwa Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun to kin ga azumin ba zai tafi ba sai muna da taqwa Allahumma aati nufusana taqwaha اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سي زما متين يأزمي أما باشي دا تقوا ونشيني أيكم بابنجي وكين ألا باياسو متيني قبائي قبائي أنت ترى أيوك النام قبائي دا أزمين دا سلن دا كومي دا كومي سيمشيك سورة المائدة واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق يا ايوا النبي ادم اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك يونن نكي بكاتا انما قال انما يتقبل الله من المتقين ابين سني كوي الله yana karba daga gurin masu tsoron shi yanzu azumin an tattara gaba daya ina masu tsoron Allah sai Allah ya karbi ibadun su ina kuma wanda ba ruwan su to Allah ma ba ruwan shi aljaza'u min jinsil amal to ibada ta farko azumi to kin ga yana karantar da mu taqwa to takawan kuma ita ce me me takawa da Hausa akwai taguwa taguwa me taguwa riga da fallan tifa taguwa eh wani wani a ni ma ba filatani ne fa yanzu baba na yana jin filatani maybe ya fi ki ma jin filatani piyo piyo so sai ke ji amma mu dai tun da an haihu mu a Jos shi sa ba ma jin to ba taguwa ba ana buƙatar taqwa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin kawai Allah yana karba daga gurin masu tsoron shi kawai kawai to lalle mi tanadin me taqwa Allah ta'ala mi tanadin tsoron Allah to da izinin Allah Allah zai karba mana azumin mu kuma azumi yana tare da ibadu masu yawa idan ko a Hausa ana cewa watan me yau watan azumi watan azumi to kin ga babbar ibadar take azumi ya allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da kuma ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigagu mafi yawanci kwanaki 30 da kuma faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kuma sai aka nuna mana azumin daga yaushe zuwa yaushe wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ma'ana zuwa faduwar rana ke to akwai darusa dewa da azumi yake karantar da mu ga taqwa da yake nan na biyu imani zaki ga imanin mu yana karuwa a ramadana da wannan ma Allah ce ayyuhal ladina amanu bai ce ayyuhan nasu ba ga ibadu nan da yawa da ake bukata mu samu a cikin watan ramadan wannan na daya ke na biyu akwai qiyamu ramadan shi ma ana danganta shi ga ramadan kamar da ce siyamu ramadan to haka kuma ake cewa me qiyamu ramadan tsayuwar ramadana shi ba cewa qiyamu al-muharram a'a indai za faɗi generally sai a ce me qiyamul layli kawai kuma lokaci ana cewa qiyamu ramadan daga cewa akwai Muhammad Nasiri Albani ya littafi qiyamu ramadan qiyamu ramadan tsayuwar dare cikin ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu sosai da sosai yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba me za baki ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta miki abin da ya gabata na zanubanki indai kika tsayar da ramadana kika yi sallolin nan kina mai imani kina mai neman lada to an gafarta miki abin da ya gabata na zanubanki an gama har yanzu sai ki ce mana man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba shi ma an gama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to kinga kare zama rabanki a ramadana kawai girke 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 tanda tande an gane tanda tande ai yau dan taba taba ka lashi alhamdulillah wanke wanke share share girke girke a ya zama ke ma kina da rabo a cikin azumin na qiyamul layli kuma ba sai kun bi masallaci ba fa ba sai kun bi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin in kin gaji kin gaji to in kika tsaya kika karanta ayoyi 10 alhamdulillah ba za a rubuta cikin gafalallu ba wa man qama bi mi'ati aya kutiba min al-qanitin in kika yi aya 100 za a rubuta cikin qaniti masu yawan biyayya ga Allah kinga Maryam Allah ya rubuta ya riga ya rubuta ta ko wa kanat min al-qanitin annabi Ibrahim ma yana cikin wannan sahun inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa qanitan to in kika tsaya kika yi aya 100 za a rubuta cikin qaniti in kika tsaya kika karanta aya 2000 wannan kan sai wani da wani kutiba minal muqantari za a rubuta cikin masu tarin arziki a duniya, tarin arziki. To karki bari wannan ibadan ta dinga wuce ki, mata ya tsara ibadatu me alkiyam tsayuwan dare, witiri kafin ki kwanta barci, kamar kina da kokarin zaki tashi to ki bar witirin ki zuwa ƙarshen dare shi yafi, sai dan kin bi liman ne ko a gidanku ana yi, to wannan zai zama ki sallah tare da liman har a ƙare, za a baki lada kamar kin yi qiyamul layli na daren gaba daya. An ji wannan? Kamar ba wai liman zaki bi ke kadai ki sallar ki, to zaki iya barin witirin ki zuwa ƙarshen dare, lokacin kin tashi zaki yi me? An tashi za a yi me? Yawa za a ginji ko? Za a yi abincin me? Za a yi abincin sahur. To yanzu kin tashi, yawa kin tashi, yanzu tashinki ki lizinci ibadatul du'a, ibadatul du'a, ibada ta addu'a. Yanzu abu na uku ke shi ne Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni kawai fa inni qarib, kawai Allah ce ina kusa, ba ce nan manzon Allah ya ce ba, amma yawancin tambayoyin Qur'ani za mu ji an ce wa yas'alunaka anil mahidi, sai a ce me qul huwa, sai a ce qul ya rasulullah, wa yas'alunaka anir ruh qul ir ruh qul ar ruh min amri rabbi, yastaftunaka sai a ce me qulillahu yuftikum, kama nan fa wa idza sa'alaka ibadi anni ba ce qul ba, sai a ce kawai fa inni qarib, kawai Allah yana kusa, yana nuna miki muhimmancin addu'a. To lalla in an tashi da daddare za a dora girki sai ki addu'a. Ba kuna kuna da history muslim ba? Addu'a ta biyu a history muslim, wa za ta gaya mun addu'a ta biyu a history muslim, addu'a ta biyu. Na'am. Me ya kawo min nassin addu'a? Alhamdulillah ba alhamdulillah bane. Okay, a sake duba da kyau. Addu'a ta biyu ita ce wanda ya farka da daddare ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A wannan mun iya ta ko? La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan kullum ma ana yi, ko ma yaushe ma ana yi, da safe ana yi, da yamma ana yi, bayan sallah ana yi, in kin je Makka ma shine ake akan safafa, shine ma akan Marwa, in an je Arafa ma ita ce dai ake tananatawa. Akwai hajiyoyi da yawa ko? Alhamdulillah. Ko sai masu niyya? La ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Yanzu kika yi addu'a, in kika ce ya Allah ka gafarta mun, an gama, an gama. In ma kika yi addu'a, addu'a an karba. In kika tashi kai sallah, sallah ma an karba. Addu'a nan tana da muhimmanci musamman ga ku iyaye mata. Allah ya ƙara muku daraja. Kinga koda ba dan komai ba zaki tashi dan ki dora girki. To kada tashin girkin ki kawai zama girki girki. Uwar girki, la la la, sarauniyar girki, la 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 la. Ki meda girkin ya zama ibada. Ki converting din shi, ki sa shi a wani converter. Convert girki to ibada, alhamdulillah. Sai sai ki samu ibadatu me addu'a, addu'a, ibada ta addu'a tana da muhimmanci. To sannan kuma ba lallai lokacin da kika tashi da daddare shine kawai addu'an ba, a addu'oyin suna nan tunda kika dauki sahur har ki sha ruwa. In kina addu'a kika dace, alhamdulillah. Kuma gashi tare muna tare da me tarin bukatu a gurin Allah, bukatu masu dumbudumbin yawa. To maybe ke kanki yanzu akwai bukatun da kike da shi a gurin Allah. In kina da aure, maybe mijinki akwai bukatun da yake da shi a gurin Allah. maybe dai ba ana samun yanda ake so ba alhamdulillah cikin rufin asiri kuma kowa a cikin mu da yana so ya kasance cikin rufin asiri yau gidajen ba irin gidajen da muke ba kuma muna da buƙatar masu gidaje masu standard din nan can sama sama alhamdulillah ba ma buƙatar mafifici ko yau gida me muke buƙata yau me AC alhamdulillah ba ma buƙatar lantarki na gwamnati muna buƙatar kawai solar 24 hours muna buƙatar zamu yi sahur ko zamu yi bude baki mu yi da kaji alhamdulillah farfesu masha Allah rufin asiri dai rufin asiri kwanciyar hankali kowa yana buƙatar yago to dan Allah mu dage da addu'a ibadatu du'a to akwai addu'a lokacin bude baki kar ki mance kuma musamman mai azumi yana da addu'a karɓaffiya gurin Allah ha kin yanzu na fara lissafi to haka haka to ya kamata in dage da addu'o'i maybe in an gayyace ni shekara mai zuwa kuma ba haka zaki ganni ba sai wuce wannan wanda zai mana muhazarar nan shine wannan shine zama haka to kowa ya dage yanzu lokacin bude baki mai azumi yana da addu'a karɓaffiya gurin Allah to sannan kuma mun tashi yin sahur ma in muka yi wancan addu'a la ilaha illallah zuwa ƙarshe kina da addu'a karɓaffiya gurin Allah to yanzu lokacin bude baki lokacin da zaki sha ruwa kina da zahaba zama'u wa batallati al'uruqu wa sabata al'ajru insha Allah to banda ita kuma zaki kawo addu'o'inki buƙatunki da kike da shi na duniyan nan da na lahira in kika dace shi kenan to lalla mu dage da addu'a mu dage da addu'a wannan ibada ta nawa kenan ta uku ibada ta farko muka ce me ma azumi sai ibada ta biyu qiyamul layli sai ibada ta uku addu'a addu'a ta hudu a ibada ta hudu akwai ibada ta ciyarwa ibada ta sadakoki ciyarwa mana ki ciyar da abin da Allah ya baki musamman kuma tunda azumi muke yi alhamdulillah ciyar da mai azumi yana da falala shine idan kika ba mai azumi abincin da ya ci ko ya bude baki za a baki lada kwatan kwacin ladan da za a bashi kuma mun san shi mai azumi lada nawa ake bashi ne ba iyaka jazakillahu wai ta faɗi wannan baba ce ta faɗa fa eh don ki dan ba to ni eh baba tana da 500 abin mamaki idan ma baba ta bada amsa mai gamsarwa sosai mana shi ladan mai azumi ba a ce 10 ko 20 ko 30 la ba iyaka kawai tare da shi akwai mai hakuri shi ma ba iyaka ba iyaka to wannan kenan mi kokarin ciyarwa iya abin da kike da shi musamman a ce lokacin bude baki musamman lokacin sahur wayansu suna da shi wayansu ba su da shi kuma Allah bai yi mu daidai ba ko ya tsumma ma ba daidai suke ba in kika duba wayansu sun fi wayansu to haka mu ma muke wayansu sun fi wayansu to kuna da shi ki dinga duba wanda suka cancanta abawa kuma a ce fadin Allah bai ji ma daukaka wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan yau a ciyar da miskini wai miskini wanda ba shi da wadatar da zata wadace shi miskinan wa yatiman akwai ƙoƙarin tallafawa marayu wani su gurare har sun fara fa kamar mu yanzu a masallacin mu duk da cewa sai wata wata amma yanzu haka muna da 500,000 a ƙasa rabin miliyan wata wata kawai wata wata duk wata aje abinda aka aje rabin miliyan kuma duka bai wuce rabin shekara ba, an haɗe rabin miliyan, duk wata ɗaya ana ajiye kusan 100,000. To kin ga muka fara daga wannan shekara insha Allah, in dai an yi maintaining, an ba da haɗin kai, za mu ajiye insha Allah abin da zai kai miliyan. Iya masallacin bai kai rabin ɗakin nan ba, kuma bi iznillah kowa ya bayar kaɗan kaɗan. Almu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwani, kuma yanzu mawadatan sun fara kawo atamfofi. Yanzu an kawo atamfa fiye da dozin nawa, kawai a raba wanda za a raba shikenan, amma ya zama dai ta cancanta a bata shikenan. To maganan ciyarwa, ciyarwa yana da buƙatar lalle mu sa hankali sosai. Iya abin da kike da shi, ai na ga insha Allah dai kina iya samun naira 50. Yanzu kina da naira 50, ya za ki amfani da naira 50 wajen ciyarwa? Me za ki biya na naira 50? Aha, fiyo wata. Kin ga kina da naira 50 za ki samu fiyo wata guda nawa? Biyu. To sai ki ɗauki ɗaya ki bayar. Kuma mun san wacce sadaka ce mafi fifiya? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus sadaqa juhudul muqil, mafificiyar sadaka ƙoƙarin wanda ba shi da shi. Yanzu kina da naira 50, sai kika ɗauki fiyo wata ɗaya kika bayar, kin yi sadaka da rabin dukiyarki kenan. Kar mu rena, don Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Kar ki rena, kar ki rena. Yanzu ko da naira 50 kika ba mai dabino, to sai ce dabinon 50 babu fa. Babu dabinon 50. Dabinon 100, maybe zai ce dabinon 50 zai baki guda nawa? Ya miki, ya kyautata miki kenan. Maybe zai ce zai baki guda ɗaya. To in ya kyautata shi ne za ce dabino guda biyu. To kin samu dabino biyu, to ki ba wata guda ɗaya mana. Kar ki rena, kar ki rena. Ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Yana daga cikin ibadu da ya kamata mu kiyaye, ibada ta me? Ciyarwa, ibada ta sadakoki, ibada ta shayarwa. Kuma mun san a cikin ciyarwa da shayarwa, afdalus sadaqa saqiyul ma, mafificiyar sadaka shayar da ruwa. To sai na fara gaya wa kaina, a to a matsayina na ɗan albashi, yanzu a kullum zan iya siyan fiyo wata kamar leda ɗaya? Fiyo wata leda ɗaya. To kin ga fiyo wata ya danganta fiyo wata na ina ne. Maybe za a ce za a ba ni shi naira 300. To 300 times 30, sai mu ce 3 times 3 9. A 300 muna da 0 nawa? 2. A 30 muna da 0 nawa? 1. To muna da 9000. Kudin ya zama nawa duka kenan? 1000 nawa? 9000. Alhamdulillah. A kullum a ce mutum zai iya ba da ledan fiyo wata 1. 9000. To kuma a ledan fiyo wata akwai guda nawa ne a ciki? 20. 20. Kar in rena. Abinda nake iya rena shi din kuma sai sanadiyan tsira na gobe kiyama. To kuma ba za ki iya kullun leda ɗaya ba. Maybe leda ɗaya zan siya amma ya mun kwana 2 misali, ko ya mun kwana 4. In kwana 4 kin ga kullun zan yi sadaka da guda nawa kenan? 5. Alhamdulillah, mutum 5 su sha fiye watanki. Alhamdulillah. Kar ki ce wai ke ba ki da shi mu ta jawo ma kanmu bala'i. A kina da shi wallahi daidai gwargwado. Ki ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi me
shiqqi tamra,
bi shiqqi tamra, shiqqi tsagin dabino fa. Kar ce babu 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 babu, a'a akwai akwai insha Allah. An ji dai lissafin da nayi, yanzu kin dan tara 300 ki, sai kika sai ledan fiye wata. To maybe in ce a to ni mutum ɗaya kawai zan bawa, babu laifi. Kin ga kenan ledan fiye wata za ta kai miki har kwana nawa? Kawai wannan na sadaka ba na shirki ba, kwana 20. Kwana 20, me kin ga abin da zai rage? Rabin leda. Kin ga kenan dai insha Allah 500 za ta iya biya miki, ki ta iya shayarwa har ƙarshen Ramadana bi iznillah. to zaki ga a Makka wani ma ba lalle fiye wata ko bottle wata a zai ibu ruwan zamzam ga masu dawafi muna ganin su a TV ai ko kawai shi yana zuba ce had faddal faddal shi kawai zai zuba ya baya mika kawai shike shi aikin da yaga zai kawai kenan kar mu dauka aikin banza ne fa afdalu sadaqa saqiyul ma mafificiyar sadaka shayar da ruwa da lalle mu rike wannan babi na hudu kenan abin da ya shafi sadakoki shiyarwa shayarwa abu na biyar ibada ta biyar a ramadana akwai yawaita karatun qur'ani ba wai zuwa tafsiri ba fa daukan qur'anin mushafin a karanta yawancin tafsiran namu to wallahi almusta'an kuma musamman ce tafsirin mata kaman hira ya fi yawa a gurin labarai sun fi yawa a gurin cinikayya hajiya goma goma hajiya banda sata to lajiga zuwa an taru to amma me aka faɗa wata aya aka fassara uhu bata sani ba idan la irin wannan tafsirin ya kamata mu ma kan mu qiyamul layli yau abinda ake bukata a ramadan Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kuma me abdullahi ibn abbas yake cewa ke kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran fi mudarasan qur'ani duk wannan koda da yaran ki ne a ce immediately bayan kun yi sallar asuba to sai a dauko kowa ya dauko nashi a bude a karanta koda shafi a ne in ma ba ku iya karanta yanzu akwai wayoyi ai akwai app da yawa kawai za ku danna ne daga aya na kaza zuwa aya na kaza danna wa kike so ya karanta miki makarantan ma sai kin zaba kin darje misali za a ce to ina bukatan Minshawi ya shi zai karanta mana ko Mahmud Khalil Al-Husaini ko Abdul Basit Abdul Samad ko Muhammad Ayyub gashi nan dai ko Al-Hudhaifi sai kin zaba kin ga yana karantawa ku kuna saurarawa ibada ne wannan kar mu rena kin ga ya zama kina da rabo na karatun Qur'ani domin muna watan me watan Qur'ani to kada zama kawai rabanki shine me girki yanzu an gama an ci an girka an ci to sai a lafta miki me kuma me za a lafta miki bayan an gama ci wanke 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 da kuma share share da kuma gyara gyare bai kamata ba bai kamata ba ya kamata kina da lokaci na karatun Qur'ani yanzu mun samu abu da biyar ke ibada ta farko azumi ibada ta biyu qiyamul layli ibada ta uku addu'a ibada ta hudu yawa duka sai ki tattara su kawai sadakoki ciyarwa shayarwa duk ki tattara su a guri daya ibada ta biyar karatun Qur'ani yana da muhimmanci to kuma me ake so in samu wajen karatun Qur'ani me ake so in samu ba wai tsaban karatun ba fa ana buƙatar tadabburi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha tadabbur inji ayoyin suna yi da ni ne ni ma in an kawo maganar wuta inji ni ma fa ina wutan fa sai me matsayi in an ce kar in ci kar a ci riba inji ana yi da ni ne ba wai kamar yadda muka saba ce aramma kai mun su wuta ka dawo ha to kaga kamar shi baya ciki kenan ko baya cikin ayan aramma ma baya ciki to kuma da alaramma ya kai su bakin wuta sai magine to ya ja shi shikenan shi ma zama dan wuta ke to mu dinga jin ana karanta mu ma fa da mu ake yi ki duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shayyabatni hudun wa akhawatuha qabla al-mashid suratu hud da yan uwanta irin wal mursalati irin amma yatasaalun sun saki ya furfara kafin lokacin furfaran shi yayi yana ji da shi ake yi yana ji da shi ake yi kuma mu kuma muna ji ba da mu ake yi ba damuwa ne fa wallahi damuwa ne babba babba sosai inji duk abin da ake karantawa ana yi da ni ne kuma da yawa matsalan mu shine ce a yau mallan da mu yake wazin kuma habaici ake mana gurin wazi a kai in naji an fadi laifi na sai alhamdulillah to insha Allah dan gyara an ji wannan in naji abin kirki kuma in yi kokarin aikata to wannan shine karatun qur'ani ya mun tasiri ke su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abdullah ibn Mas'ud da makamantan su yanda suke karatun qur'ani kamar yadda Abu Abdurrahman as-Sulami yake fada in sun dauki ayoyi 10 kamar irin wannan karatun an daina shi ba ba sa wuce ayoyi 10 nan sai sun san ma'anonin shi sai sun haddace kuma sai sun yi aiki yawa aiki yanzu a Ramadanan nan inda za ce za mu yi aiki da abin da ake karanta mana wallahi da mun zama bayin Allah first class yawan karatun Qur'ani dai da ake a Najeriya da yawan tafsirai ki duba yanzu al'amarin ya canja da asuba karatu da safa karatu da rana karatu da azhar karatu da la'asar karatu yau kafin magariba in muka koma social media ko 24 hours karatu tuka ne kawai sai dai matsalan kawai aiki aiki to Allah mu lizinci Qur'ani kuma mu lizinci aiki da Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye Aisha wa yaya dabi'un manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam me take cewa khuluquhul Qur'an dabi'un manzon Allah Qur'ani ina malan Qur'ani sune dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana abinda aka umarta a Qur'ani shi yake yi abinda za ce yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an gama bari ya bari sallallahu alaihi wasallam ibada ta nawa kenan karatun qur'ani ibada ta nawa ta biyar to ibada ta shida duk da wannan ya fi shafan maza 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 kuma ke ma zai shafe ibadan zaman masallaci ko kuma gurin da kika yi sallah yanzu ku mata ku yi sallah a gidaddajinku shi yafi muku alkhairi amma in kika zo masallaci yayi ko bai yi ba yayi la tamna'u ima'allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lahunna kuma ta kunji ko ku yi sallah dakunan ku shi yafi muku alkhairi yanzu ma dauka kin yi sallah a gidanki ne a dakinki to zama gurin da kika yi ibadar nan yana da muhimmanci maybe a ce zaki jira sallah zuwa bayan sallah zaki jira daga azhar kina nan a zaune har yaushe har la'asar yana da muhimmanci amma muna iyawa ba ma iyawa ba ma iya Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan gaya muku abinda Allah yake kankare muku kurakurai ya daukaka muku darajoji ba suka ce bala ya rasulullah yace kyautata alwala lokacin sanyi da mutum baya so da yawan taka zuwa masallaci yace wanti barus salati ba'da salah gajiran sallah bayan sallah in salloli biyu ne suka fi mana sauki a ko a ce uku daga azhar zuwa la'asar amma shi kaman lokacin barci ne ma ko a masallatan kika shiga zaki ga mutane kawai sun zo sun baje sun baje suna ta barci wannan yana jan rago wancan yana jan akuya wancan yana jan to an gane jan rago ai me jan rago okay gwarti to daga azhar zuwa la'asar to akwai kuma daga la'asar in zauna zuwa maghrib kamar shi ma na da dan wahala to sai kuma daga maghrib zuwa isha shi ma kamar yana dan wahala. Ya fi sauki? Ok, ina nufin a masallaci. Ok, ku a gida, to amma sai kin yi buɗe baki kenan. Kin gama buɗe baki sai ki yi sallar, to kin yi sallar sai ki jira, sai zai zama da sauki. In an gama ɗamewa, alhamdulillah, an gama ɗamewa sai ki yi sallah ko ku yi sallah cikin jama'a, sai ku zauna ku ta ambatan Allah. Zai ya zama shi ne mafi sauƙi ke, to da Allah mu lizince shi. To sannan kuma akwai na bayan sallar asuba. Yanzu muke karanta hadisin Anas ibn Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sallal ghadata fi jama'a, wanda zai sallar asuba cikin jama'a. A to kuma ta kuna sallar asuba cikin jama'a ne? To me yasa? Yanzu ku mata a gidan dajinku, wata za ta iya jagorantar kuma? Mace ta jagoranci mata, babu laifi. Ga Ummu Waraka, wata jajirtacciyar mace ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Waraka binti Naufal. Ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta permission ta dinga jan mutanen gidanta. Mace za ta jagoranci mata? Kama na ga kaman da yawa, in an samu mata 1000 sun haɗu. In an ce lokacin sallah yayi, to me bi za ki ga kowa sallanta daban-daban? Me kwan a ce wata ta jagorance ku gaba ɗaya? Sai ki ga wannan in an je gidan biki. Okay, kuna ji abin da baba take faɗa? To, yau wayansu ba su ma san gaba ɗaya. Wanzu kuma sun sani, to amma kuma dai ba za su karɓa ba ne. Yau ba za su karɓa ba, za a ce baba ta cika iya yi, ba iya yi ba ne. To yanzu ma kin ma kanki, almuhim kamar sallar asuba, ku yi a cikin jama'a sai ku zauna ku ta ambatan Allah. Kin ga tunda babu karyawa a Ramadana ko? To shi ke na zauna ta ambatan Allah zuwa fitowar rana. Rana ta fito sai kowa ya tashi ya raka'a biyu.
Bacci yake koma.
Bacci nake koma. Wallahu al-musta'an. Ibadar barci. Ki duba. Bacci da sassafe, barci da safe, barci da hantsi, bacci da rana, ga barci da yamma. Banda na dare kenan. Kinga barci kan barci ke. To akwai barci mai kyau. Akwai barci mara kyau. Okay, Khawwat ibn Jubair yace an-nawmu awwalun nahari khurqun, barcin farkon rana rashin hankali ne. Khurqun kamar ce hankalin ya yage, rashin hankali ne, wawanci ne, dolanci ne. To kuma kin ga ashe mutane da yawa fa a wannan layin suke, bai kamata wallahi zama dolo a Ramadana.
Haddane
gidaje. To, bai kamata ba, bai kamata. Ya kamata ce an yi sallar asuba in zauna a masallaci in ta ambatan Allah sai rana ta fito. Amma baccin bayan asuba din nan kafin rana ta fito, rashin hankali ne. Wa awsatuhu khuluqun. Amma baccin tsakiyar rana, wannan dabi'a ce mai kyau, ita ce qailula ke. Ƙilu fa inna shayatin la taqilu, bayan za ce karfe nawa 12 dot, to a ce ana sallan azhar sai kuma mu koma mu kwanta. Amma yawancin mu a lokacin ne ma lokacin neman mu yake, da ya kamata sai mu je mu kwanta. Wannan dabi'a ce mai kyau. Sai wa akhiruhu, baccin bayan la'asar shi kuma me hunqun, wawanci. Kin ga bacci ɗaya ne mai kyau kenan ko? Baccin yaushe? Tsakiyar rana. Daman dare, waja'alna al-laila libasa, lokaci ne na hutu. To Allah, bayan asuban nan mu dinga zama muna ambatan Allah. In muka ambata Allah rana ta fito, sai mu tashi meme sallah raka'a biyu. Yanzu Allah zai baki ladan me aikin hajji da umara, cikakkiya, cikakkiya, cikakkiya. andi cikakkiya tammatin tammatin tammatin. Daga cikin ibadu da ya kamata mu kiyaye akan wannan abu na nawa kenan yanzu na shida na fada to abu na bakwai sai mu kiyaye salatu buha da sauran nawafil nafilfili sallan walaha eh daga fitowar rana kafin dai zawali yayi ki samu ki sallan walaha tunda mutum zai fito zuwa masallaci shine fi to tunda ke a gida kike sallan ki ki alwala ki tafi gurin da kike salla yana da kyau kuma ki kebance gurin salla a gidanki ce daidai wancan angle din shine gurin sallar ki don kika yi alwala kika tako gurin kika yi sallan walaha raka'a hudu kafin azhar kika yi raka'a hudu to Allah zai gina miki gida cikin gidan aljanna hudu sai aljanna alhamdulillah walaha raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu dan sannan kuma ki kiyaye sauran nafilfili sunanur rawatib mana kafin azhar raka'a hudu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a nawa biyu jama'a da yawa na lura wallahi ba ma iyawa ana sallamewa kawai wasu azkaran ma ba su yi za a je a yi mi za a je a ci abinci ha to abincin a fara ci shi mana kafin me a yi sallah wannan take sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kinga wani lokaci wallahi musta'an to sai kuma raka'a biyu bayan me isha sai raka'a biyu kafin sallan asuba mu kiyaye wannan daga cikin ibadu ma zai muku wahala sosai ku mata akwai ibada ta itikafi wani su fara da samu mata suna shiga itikafi kamar mun kika je Makka Madina alhamdulillah yanzu da kina da capacity hajiya ke kai tafi umara khalas zaki yin shiga itikafi ba wanda zai ce miki komai akwai bangaren mata daban bangaren maza daban alhamdulillah kuma a gurin zaki kwana fa ba abin da zai fitar da ke sai dai zaki shiga bayan gida shike amma ba haka ba a gurin zaki ta ibadunki akwai ibadan itikafi to kuma mun san akwai wata ibadan da tafi itikafi ko wa za ta gaya mun wata ibadan da tafi itikafi manzo Allah ya ce ya fi son wannan ibada fiye da ya itikafi a masallacin shi har tsawon wata daya wace ibada ce wannan ba ciyarwa bane wata ibada tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in tashi cikin biyan bukatan dan uwana in tashi cikin biyan bukatan dan uwana ne bi yanzu yana da wata bukata in tashi in je in biya mai bukata ni in bartawa bukatar kenan eh to na fi son wannan ibada fiye da in zauna itikafi wata daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mutum ya fifita wani akan kanshi biyan bukatan jama'a misali a ce yanzu sai ga wani ne yana bukatan ya je niya barkati to sai bar aiki na dauke shi a mota in kai shi ko in kai ta sai to shikenan ma assalam shikenan kar mu rena wannan aikin fa ni in barnawa in biya ma wani bukatar shi yafi itikafi na wata nawa wata daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tinda ba daga cikin ibadu amma nan sai wannan Allah ya hore musu umra cikin ramadana yanzu akwai wanda aka tai visa ne babu Malam Abubakar Gana inna lillahi ko ta kace karasa kuma jin kafin a tafi mana jini ya hau ba ne to abin da baka a irin wannan ana gaya mata zai ta fadi ta yi sujudu shukur hasbunallahu wa ni'mal wakeel to yanzu inda kin samu kin tafi yana da kin ibadu masu muhimmanci ibadu masu muhimmanci umratun fi ramadan ta'dilu hijjatun ma'i yana daidai da aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tahri lailatul qadr yanzu na je na takwas kenan ko na tara na takwas kirdadan daren lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr da Allah kar abar mu baya yanzu mun fara jin kanshin daren lailatul qadri ni na fara jin kanshin nan da kwana 20 kenan kacal ba 20 ba fa nan da kwanaki 30 wata ɗaya cir zuwa daren lailatul qadri mana an fara kenan yanzu muna 20 yau maximum ramadana kwana nawa 10 don an fara ramadana mu kai 20 wannan daren to ya kamata lalle mu dage mu dage in an shiga ramadana banda yawan girke girke wanke wanke ayyuka masu yawa yawa ki dage wajen daren lailatul qadri in kika dace lailatul qadri khairun ya fi watanni dubu ya fi shekara 83 ya fi dare dare 30,000 abu na tara mi yawaita ambatan Allah mi yawaita istighfari musamman in an tashi da daddare kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun abu na goma cip cip sadar da zumunta da ziyara dan Allah a kullun ki samu wanda zaki ziyarce ta dan Allah ziyara abu na 11 kin ga muna da ziyara muna da iyada gaida mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ada mariban aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila andaci andaci duk wanda zai ziyarci dan uwan shi dan Allah ko kuma ya ziyarci mara lafiya to shikenan me she ne zai kira shi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila haji ya kin samu masauki a aljanna alhamdulillah kin ga yake nan sosai to da sauran ayyukan alkhairi barkate barkate suna nan da yawa akwai muhammad bin salih almunajjid afidahu allah yayi takaitaccen kuma yana nan akan net yace 73 wa 100 amalan salihan fi ramadan ayyuka 173 cikin ramadan yanzu ni na ina ta magana na kawo mana guda nawa 12 to alhamdulillah su ne jigajigan amma banda su kuma anan ya gaya mana wasu ayyuka masu yawa yawa kamar sallan farilla shi azumin tarawihi gaggauta bude baki jinkirta sahur yawaita subhanal malik al quddus musamman an witri sunan rawatib sallan walaha sadakoki subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yawaita la hawla wala quwwata illa billah in kin ji mai kiran sallah yana kiran sallah ki bihi sai aljanna fa yawaita istighfari addu'i salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karatun qur'ani tadabburi hibbuhu haddan qur'ani mudarasatuhu mudarasan qur'ani qira'atu tafsirihi a wannan kawai Najeriya alhamdulillah karanta tafsiri kai qur'ani yana shan fama da masu ja ne da wanda ake jin su kowa kawai tafsiri tafsiri da wanda ya iya da wanda bai iya kowa tafsiri tafsiri to sannan kuma da karantar da qur'anin tuba ga Allah biyayya ga iyaye sadar da zumunta girmama baki kyakkyawan mukotaka yawan yada sallama ciyar da abinci kyakkyawar magana azkaru sabahi wal masa mutum zai kwanta ya kwanta da alwala ya wannan yana da muhimmanci in zaki kwanta da daddare ki kwanta da alwalanki to kina tashi malaika zai ce kai wannan a karba mata addu'arta amin amin in ranar juma'a ne ga maza mutum ya tafi masallacin juma'a da wuri ya zauna kusa da liman yayi shiru to ya dace duk taku daya Allah zai bashi ladan azumi shekara qiyamul layli shekara kada mu rena ko da murmushi ne kada mutum ya rena mutum ya tausasa ya sake fuskan shi in an miki abu ki hade fushin ki yabe salatu tauba nasiha karantar da jahili al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar sannan kuma ki jindarin tsaganinki banda kallace kallace musamman na movies daban-daban yanzu da ana arewa tati tati nawa ne ma okay 24 ne okay ba tati bane yanzu an koma sera movies an koma movies to a ramadana ba ruwanki da wannan fa ba ruwanki fa ba ruwanki dai da mara lafiya wanda yake bukatun taimako a tallafa mai jiran sallah bayan sallah zuwa ila qulayn girmama malamai yada sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta na ga yanci ba ku iya musafawa amma dai an fara aiko ana dan yi amma maza sun fiku eh musafaha yanzu mace ko da mijinta ne fa bata iya musafawa wai da mijinta ba shi haka ke Alhaji zai ce ke me haka kuma ana dan yi eh dan kadan ba dan kadan ana dan yi dan kadan to musafa nan kar arena kar arena kar arena kafalatul aitam taimaka wa marayu taimaka wa zaurawa kar arena kar arena da izinin Allah sai mutun ya kai gurin da baya tsammani to Allah mai girma daukaka ya datar da mu fi duniya wal akhirah da lokacin mu ya kare ka kaf har mun cinye awa daya ke to Allah mai girma daukaka ya datar da mu fi duniya wal akhirah okay dangane da wai me yake bata azumi akwai abin da yake bata azumi gaba daya azumin ya lalace akwai kuma abin da zai bata ladan ne ladan zai lalace shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mallam yada qaulaz zuri wal amal bihi wanda bai bar maganan ƙarya ba bai bar aiki da maganan ƙarya ba bai bar jahilci ba kaman kallace kallacen nan kaman zage zage a gurin yara akwai kwallo kwallo mu a gurin musulmai da kwallon asuba kaman ibada ana sallan asuba to sai a dauki kwallo kuma sai a je fili
ina zuwa nan ba
okay to wanda bai bari ba fa Allah ba shi da bukata ya bar abincin shi ko ya bar abin shan shi to musamman ga mace yanzu in tana azumi sai al'adanta yazo to dole ta bar azumi fa azumin ya lalace amma ladanta bai lalace ba fa ladan gurgurdan da kika fara kin fara tun asuba sai ce bayan la'asar alada ta zo shikenan azumin ki ya lalace amma ladan ki bai lalace ba ko kuma a ce mace tana da juna biyu sai ta haihu kala azumin ta ya lalace sai ta rama ko kuma mutum ya ci abinci da gangan azumin shi yayi me ya lalace ko kuma a ce a miji da mata su zargi juna cikin azumi azumi yayi yaya musamman sababbin aure wannan ba a so ana aure a Sha'ban sunna kamar da wasu sai musulmi shine aure a Shawwal kenan da zamu taimaka mu wannan samari da ƴan mata a dinga daura musu aure bayan azumi da yafi mu daliban ilimi muna shan tambayoyi sai mutum kawai bugo tambaya wai yanzu fa shi gaskiya bai yi azumin kwana goma ba to me ya faru wai shi daman ango ne suna sheke ayarsu da ita shi da amarya sai okay to shi kenan yanzu ai kowane rana kawai azumi 60-60 ne ba kwana goma ba times 60 azumi 100 za ka yi kafara to irin wannan jahilan gwanda taimaka musu a sa musu auren yaushe yawa bayan azumi bayan azumi, kama sa kafin azumi fa wallahi hadari ne, ba a taimaka musu ba. To da wannan kakalo amai da gangan yana bata wa mutum azumi. To da wannan sai mu kiyaye musamman saban Allah, mutum ya daina ci ya daina sha amma fa ba shi da ladan saboda saban Allah. Amma dan mutum ya ci da gangan ya sha da salat, azumin ne gaba daya ya ruguje, amma can bai ruguje ba amma ladan ne kawai ya tashi a tutan babu. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash, da yawa cikin masu azumi ba su da komai sai dai yunwa da kishiruwa kawai. To lalle karatun ba zai kare ba, yana da kyau, yana da kyau kamar irin wannan littafin sifatu saumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan, siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ramadan. Dole shine in an ce wannan zai kawo mana azumin tiryan tiryan daga farkon shi zuwa ƙarshen shi, da kuma wasu matsaloli na azumi kamar wannan shi ma takaitaccen littafi yana nan akan ne. 70 mas'ala fi siyam, matsaloli 70 na azumi, matsaloli 70, in an yi kaza kaza ne, in an yi kaza kaza ne, ba shi da yawa. Da wannan aiki 177 173 173 amalan salihan fi ramadan, mana aiki da zan iya sa su a gaba kuma insha Allah an kai magaji. Da kinga ko da aiki 100 ne alhamdulillah, in sa aiki 100 a gaba na kuma ce na cin musu alhamdulillah alhamdulillah. To ko bai kai 100 ba, ma in kika samu takaitattu kika sa hankali kuma kika yi ikhlasi, to da izinin Allah, Allah zai karba. To Allah mai girma da kuka datar da mu fi dunyal akhirah, wannan makaranta Allah mai girma da kuka kara mata albarka, kuma kar ku damu yanzu ne aka fara. Ana buƙatar da jajircewa, in an jajirce to da izinin Allah ma malamin sai ku kwace shi daga albayan, in sai ku kwace shi daga can, ba lalle sai ya tafi can ba kuma, amma ana buƙatar haɗin kanku ne, haɗin kanku. In kuka bada haɗin kai, eh, kuka bada abin da ya kamata a bayar, to shikenan. To zai duba maslaha, yanzu kullum mutum zai dinga garan bawul daga nan zuwa Jos ne ya je ya dawo, kuma tun daga makaranta an sasa, in an bada haɗin kai zai zama amfanin ku ne wallahi. To Allah mai girma da kuka yi amfanar da mu, ya datar da mu, ya sanya mana cikin ƴantattu cikin watan ramadana. Allah mai girma da kuka yi rabu, ya rubuta mu cikin aljanna, ya sauƙaƙa mana, ya karɓa mana addu'o'in mu, marasa lafiyar mu Allah ya warkar da su, wanda suka rasu a cikin mu da yawa Allah mai girma da kuka ya gafarta musu, mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.